عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في قوال باس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب وضوء السبيان باب ما بين أكبر أمر إن وندي كسن شيء تنسين تواني وندي كبا أسمه يجين شباء فأما هم مزوع الله يمسو سهو سهو wasaku alaihi suka tafi ga wannan yaro din suka tafi ga wannan kabri din da suka tafi ga wannan kabri din hukuntu nace ya aba amrin wato inji shi wannan Suleiman Ashebani inji Suleiman Ashebani yace ya aba amrin ya kai uban amru wato shi ne nufin kenan a wannan ash'abi ma haddasa ka waye ga maka wannan labari fa qala shi ibn abbas abdullah ibn abbas wato kenan kaga an yar kanana suna halarta jana'izoji kenan tunda wannan jana'iza ayin ta da abdullah ibn abbas kenan hadathna ali ibn abdullah qala hadathna sufyan huwa ibn uyayna qala hadathni sabanun sulaimin an ada ibn yasarin an abi sa'id ibn al-khudri an annabi daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam qala yace al-kullu yawm al-jum'ati wa ankara al-jum'a wajibun wajibina ala kulli muhtalimin ga dukkanin mai mulki to maluma sun yi jama'i akan cewa watan duk wanda ya kasance a ayyuka na ibada ba su wajaba sai ga wanda balaga lokacin da balaga sannan farloi za su wajaba gare shi sannan hududu na shari'a za su hawa ne amma duk wanda bai balaga ba ba abin da ke wajaba gare shi na ayyukan da ya kasance wajibaina duk ayyukan takalifi ba su wajaba gare shi don haka ce wajibun ala kulli muhtalimin watan shi wankan jumu'a wajibun wajibina ala kulli dukkanin muhtalimin wanda ya kasance baligina shi nace wa mata yajibu alaihim al-ghullu wani lokaci na wanka ke wajaba ga yan kankana ashe kenan yaro wanka bai wajaba gare shi sai lokacin da ya balaga to wannan cewa al-ghusl yawm al-jum'ati wanka ranar jumu'a wajibun wajibina ala kulli muhtalimin ga dukkanin wanda abalige to wannan wajibun na wujubu sunnani wajaci ne sunna ba wajaci wanda kasance na farilla ba wajacin sunna ake nufi da wannan saboda mai manzon Allah shi na cewa man tawadda a yawmal jumu'ati fa biha ba ni'mat man tawadda a duk wanda ya aula ranar jumu'a fa biha watan da sunna yayi riko fa ni'mati sunnatu madal sunna al-wudu'i kenan don haka ashe kenan kaga wankan ba wajibi bane wajibi ne amma wajaci ne sunna hadathna ali ibn abdullah qala ahbarana sufyan an amrin ahbar nasu fayanu huwa sawari an amrin daga wata amrun dinarin qala ce ahbarani quraybun quraybu ya ga min ibn abbas ya jo daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma allah shaddar su qala abdullah ibn abbas yace bintu na kwana inda halati gun gugguna gun uwata maimuna laita wani dare fanama nabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kwanta ya bacci falamma kana fi ba'al layl lokacin da falamma kan lokacin da kasance fi ba'al layl lokacin ga wani sashe na dare qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah tashi kwalka fata wadda ay wallahi min shanni mu'allaqin da wata sulkawa da kasance tana sarkahe wudu'an alwallah hafifan mai sauki yuhafifuhu amrun watan amrun dinarin shina karamta wannan alwallah wai kalluhu shina karanta hajjidan kwarai summa sa'annan qama yusalli manzo allah sai shina sallah hukumci nin miƙe fata wadda aka ne alwallah na hawan daidai mai mata wadda a irin alwallah da manzo allah yi babu wudu istibyani ba mai bayani akan alwallah ta yara shi yaro in zai alwallah kenan shina alwallah irin alwallah manya don haka ce ni tashi ni alwallah na hawa mai mata wadda daidai alwallah manzo sallallahu alaihi wasallam summa sa'annan ji tuni zo hukumci ni tsaya an ya sarihi hagu ne fa hawwalani ya jirkitar da ni fa ja'alani yammace ni an yame ni hidama gare shi summa sa'annan sallama manzo allah sallallahi ma sha allah abinda allah sai sallata na tirfili summa aja sannan manzo allah ya kwanta fa na mai bacci hatta na fa hayye han sari fa atahu almunadi sai mai kira yazo mishi mai kiran sallah yazo gunshi ya azinuhu shina ga ya mishi bi salati lokacin sallah yayi fa qama ma'ahu ila salati manzo allah sai ta da ainihin shi wanda zo ga mai lokacin sallah yayi ila salati zuwa masallaci wurin sallah fa sallama manzo allah ya salla wallahi ya tawadda bai mai da alwallahi sai ba akan wannan bacci da yi kunna mun kace li amrin wato yanzu shi sufyanu no yana ce muka ce li amrin ga amrun dinarin inna na san haƙiƙa su mutane ya ƙulun suna cewa inna nabiyya haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tanamu ainuhu idanu ne ke bacci wala yanamu qalbuhu zuciya kai ba ta kwana yace gashi ka ce ya kwanta hayyi hansari sai sun ce to kuma gashi muna ji ho su mutane na cewa manzo Allah fa idanu shi ke bacci amma ha zuciya shi ba ta bacci qala amrun